Manunia.
Kiran ka ne yin tambayi lafiyan kai ta ba an ce na mutu ba za ka yi magana da mutacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau
kanin tsohon shugaban kasa janar yakubu gawan mai ritaya kenan ke bayyana yadda ta kwace tsakanin tsohon shugaban kasar da aka ce ya mutu da kuma wani bawan allan da ya kira shi cikin juyayi game da maganar dakatar da shirin tallafawa yan najeriya da ake kira n power kuwa gwamnatin tarayya ce ke cewa waɗanda aka baiwa alhakin biyan kuɗaɗen masu shirin n power ne suka na irin nasu kwaɗayi.
Akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin. Shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga.
A gefe guda kuma duk da kwarmato da kwarorotan kwashe maɗuɗin kuɗin aka ce ana zazzagawa ƴan majalisar ƙasa ne sai aka ji wasu ahalin abin na yin wani jirwayi.
Albashi ƴan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne ta wannan mu ba daga wurin mu bane akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne
a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce
waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duniyar Hausa yanzu shi take yayi shiri na 139 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar juma'a ne kuke ta faman tsumayi me yuwa kuma gaza tsare-tsaren tsaikon tsumayin neman jin tsantsar bayani na gaskiya ya sa wasu ƴan ƙasa kan karkare da yada labarin teburin mai shayi domin kuwa kanin tsohon shugaban ƙasa janar yakubu gawan Dr. Dauda Talha gawan ya yage yawo da yada jita-jitar mutuwar janar Yakubu gawan din da wasu ka dinga yi
ne kanin janaral ne ya girme ni da shekaru 10
wato uba daya
of course uba daya
ku nawa ne a gidanku
11 yanzu mun rage uku kawai
menene gaskiyan labarin nan
ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya har jika na Balaudu ya mun waya daga Kaduna ma yana so ya sani na ga mashi a ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe 3 sai jinarar mun waya daga London muka tattauna in ga miki gaskiyar abun ex chairman committee of vice chancellors of Nigeria sunan shi professor Gowon Edume Kumor shine ya rasu tunda dai ga wanda aka fi sani shine janar shine aka ce shi ya rasu an ta mun waya ana neman labari na ce ba shi bane
yanzu shekarun janaral nawa
89 akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya kara mai tsawon rai to Allah sa
saboda haka shi ma kanshi yanzu ya samu wannan labarin cewa
ya samu domin akwai wani washi Peter Luka traditional medicine man ya yi mashi waya sai dauki waya yace me kake so Peter yace na kiran ka ne yin tambayi lafiyan kai sai ba an ce na mutu ba za ka yi magana da mutacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai yace no yana nan lafiya lau mun gode a dinga kasa kunya ga muryan Amurka
game da maganar dakatar da shirin n power na gwamnatin tarayyar Nigeria kuwa mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da wannan shiri Malam Kamaluddin Kabir ne yace shi kace kawai ke neman ta bar mai yin ta da kaikayi
shi wannan shiri na n power ba wai an soke bane illa akwai korafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri cewa wasu sun yi watanni 6 wasu 8 wasu 9 ba tare da sun ga kuɗaɗen su da ake tura musu ba duk wata so bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya karkashin mai girma shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi domin a yi bincike akan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga
to ko menene ake kokarin ganowa da wannan matakin
shi wannan shiri an tsara shi duk shekara a yayi waɗanda aka ɗauka a sake sa wasu so ana so a san cewa waɗanda aka fara ɗauka wato batch A da batch B a lokacin yayi su yayi in lokacin yayi su yayi me aka yi domin yayi su domin zaki ga akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba su waɗannan consultant da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga
tun bayan baje bayanin bayyana wa duniya kudin da ake baiwa emasar kasa a Nigeria da shugaban hukumar kula da kayyar albashin da ake baiwa masu makaman siyasa yayi wasu ƴan Nigeria ke ta faman bayyana irin nasu ra'ayoyi sai kuma shugaban hukumar kula da tsaga tsarin albashin masu makaman siyasa a Nigeria Malam Muhammad Bello Shehu ya warware sarkakiyar dosu ƴan kasa ke ganin gaskiyar magana tana da nauyi
ina fahimtar da ƴan Nigeria cewa albashi da aka yadda ana suna samu ƴan majalisa bai kai miliyan 1 ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne
wannan ƴan majalisa
na ƴan majalisa wannan mu ba daga wurinmu bane ba ruwanmu da shi ban ma san shi ba a doka su suka yi tsarin su saboda su ke kaso kuɗi kafin gwamnati ta kashe sai sun yadda akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne sanata kuma yana karban kaman miliyan ko 10 ne ko 11 ne haka dai haka to abin da suke cewa wannan kuɗi ba a jihunsu yake shiga ba za su dauki ma'aikata kaman kana mazaban Kaduna North misali ko Zaria in an binnan naka zone 1 senator local government nawa ne to zaka yi ofisoshi zaka dauki ma'aikata zaka dauki computer ko mai gadi ko abin nan da sauransu to wannan kuɗi da ake basu sun ce da shi suke yin wannan
ko dake dai kuma duk da wannan maganar murgina madudin kudade ga amsar tare Nigeria senator Muhammad Sani Musa na Masai ya ce akwai buƙatar ƙara anta yawa majalisar kuɗi saboda yadda ita kanta majalisar ke cikin wani irin mummunan yanayi
na chairman national services kuma na san budget din mu bata canza ba shekara hudu da nazo cikin majalisa haka nake ganin ta kowanne shekara ta zo sai a ce envelope ne an gama majalisar nan tana neman car park mai kyau muna cikin hadari kullum wani na iya cika bomb a cikin motar sa ya shigo majalisar nan kowa za parking inda ya ga dama security kowa in ka shiga nan ka ga ƴan daba ne ko me ake kiran su sun cike mana wuri ai kina gani ranna aka ci mun chat na ce shi ban bayarwa dogoki muke yi yaya suke shigowa saboda tsarin tsaro na gidan akwai ababa da yawa da suke bukata kila babu shi kuma da an yi budget duk Najeriya ba budget din da yake shan ihu kaman budget din National Assembly wallahi in kika san yanda National Assembly take tafiya
to me ya za a gyara
a gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce yanzu ku yi mana addu'a Allah ya ba mu iko mu yi abin da ya kamata mu rike amana akwai abin da yafi haka
a daidai lokacin da ake ci gaba da tattauna tantama da tababar ta gomashin tattara karin hujjojin da Alhaji Tukku Abubakar na jam'iyyar PDP ke ta faman yi babban lauya a Nigeria wato San Professor Nasir Adamu Aliyu na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce gaske ne akwai kofar kuga hujjoji amma fa akwai tsananin gasken da ka iya sa mai kara ma guyoyin sa sisan
kotun gol ta ga musu in dai kotu ba kotun karshe bace duk abin da kaga manta ta tattauna in yaso ta bari an je can kotu ce eh ku yi daidai ko ku yi daidai ba amma idan ba tai ba kaga an samu matsala kuma ita kotu dauka kara ko kotun koli ita tana la'akari ne da abin da ya faru a kotun kasa sannan sai ta duba to in ba ta yi ba to kaga akwai matsala duk da yake akwai wata dama a garin sashi na 16 na dokar ta kafa court of appeal haka kuma sashi na 22 a Supreme Court Act wato kotun ta kafa kotun koli ya ba su yar koma za su iya daukar gaba daya dama irin wacce kotun kasa take da shi abinda ba ta yi ba su yi amma ya danganta ta yanayi abu ne gaskiya very narrow ma'ana mai ne dan takaitacce shi a kotun koli me yake faruwa ka san akwai abin da ke cewa election judicial proceedings practice direction wanda president court of shugabar court of appeal ta yi akan abinda ita wannan tribunal za ta yi da court of appeal wanda tsarin mulki ne ba wata dama ta akwai kuma wanda aka bawa chief judge Najeriya shi kuma yana Supreme Court to yayi na 2023 wanda da shi zai amfani wannan
duka iyaka batutuwa na zamu yabbaje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kibe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya saboda layin su ne yake ƙara rage tsayi domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1323 ne su yi sallamar cikin kujerun mulkin da ake musu kirarin duniya juyi juyi kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da sahihan muryoyi ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya